ya gamre dali dama dani ana za to da bande ta ya farda dali dama dani ana za to da bande ta
Demiteni da biga zol, miteni da biga ganayan, galebi unapsu to iPhone, uamon napsu to takayan.
Iza to ze jana mama, anina arum ze jana mama, pasto amel sabu gada, yamadina umadakala.
Baby one, coffee.
Hey, mama.